hankalin matasa wajen aure su dinga auren ƴan uwansu ahlus sunna mata, wannan yana haifar mana da matsala cikin tafiyar sunna, kuma yana cutar da kanmu ƴan mata da iyayensu. To wai idan ba mu aure su ba, muna son aurar da su ga ƴan bid'a, ƴan ɗariƙu, ko kuma kafirai irin ƴan shi'a? Wassalamu alaikum. Allah ya ƙara ma ilmi. To wannan addu'a ce a ƙarshe a mu. To su dai samari gaskiya suna son aure, to amma ba kuɗi, ko kuma ba ku so sai mai kuɗi mata, ta za a yi? Sai dai a ta kallon kallo, shi dai imani gare shi ba ya da kuɗi. A ci imani ba. Mun shiga wannan lokaci daren Asabar, wanda ya daidai da daren uku ga watan Al-Muharram, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka komawarsa Madina, yau shekara 1431, wanda ya daidai da 18 ga watan Disamba shekara ta 2009. A karatun da ya gabata, in ba ku manta ba, wannan littafi ne Sifatul Mu'mina As-Sadiqa na Nawwal bint Abdullah. Muna gaba ta farko, ko mun gama gaba ta farko wadda ta yi magana akan muminar gaskiya da kuma ƙaunar da take yi wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a inda har malamar ta kawo mana tarihin wata baiwar Allah mai suna Nusaybatu bint Ka'ab Al-Maziniya, wacce aka fi sani da Ummu Ammara, alkunyarta kenan. Mun ɗauko tarihinta a littafin Rijalun wa Nisa'un Haular Rasul, wanda a ƙarshen karatun shi wannan littafi na Sifatul Mu'mina, bayan kun ji jeren giyar irin gudunmawa da ta bayar don kare mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai take cewa ko a yau cikin matanmu akwai wadda za ta iya zama mafi alherin mai taimaka ma mahaifinta ko mijinta ko ɗan uwanta ko ƴar uwarta ko kuma ƴaƴan da ta haifa, ta zama mafi alherin mai taimaka musu wurin kira zuwa ga su zo su bi Allah, da kuma halartar wurare na karantarwar da malamai ke yi, da kuma halartar watan halƙoƙi na ambaton Allah masu albarka, da kwaɗaitar da su akan yin haƙuri a wannan irin fage, da kuma ba da lokacinsu da ƙoƙarinsu da kuma watan darjojinsu da abin da ya shafi dukiyarsu a wannan fage na taimakawa addinin Allah. Malamar ta ce al-fakaratu thaniya, gaba ta biyu, al-mu'minatu sadiqa, mu'mina ne gaskiya a imaninta, wa ta'atuha li amri rabbiha, da kuma biyayya da'a da take ma umarnin ubangijinta, wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma da'a da take wa manzon ubangijinta, tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malamar ta ce wa tambasiku min hadhihi al-mahabba as-sadiqa as-sa'atu wal-khudu'u at-tam li amri Allahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. At-sa'atu shine yin da'a, wal-khudu'u at-tam da kuma kaskantar da kai, cikakken kaskantar da kai, li amri Allahi game da umarnin Allah, wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma da'a da kaskantar da kai cikakke ga umarnin manzon Allah. Tambasiku min hadhihi al-mahabba, wannan da'ar da kaskantar da kan yana tusguwa daga wannan kauna da mu'mina ke wa Allah da manzonsa, kuma kauna as-sadiqa ta gaskiya. Jama'a kun gani, idan dai mumina in dai mace mumina ce to da'a da kaskantar da kai cikakken kaskantar da kai shine sallamawa li amrillahi wa amr rasulihi sallallahu alaihi wasallam to yin da'a da kuma wannan kaskantar da kai din yana tuzuwa daga wannan kauna ta gaskiya da take wa Allah in dai mace na kaunar Allah muminar gaskiya ce ba an ce tana kaunar Allah ba tana kaunar annabi to wannan kaunar da take yi sai kuma kaga watan da'a ga Allah da kuma kaskantar da kan da zai haifa mata cikakkiyar biyayya an gane ko to sai ya tasgo daga waccan kaunar an gane fala yashukku ahadun minna ba mai shakka ai a cikin cewa annal muhibba liman yuhibbu muti'u cewa wanda yake so duk wanda ke son wani abu to ga abin da yake son nan zaka ga yana mai da'a jama'a musulmi kun gane shi yasa wancan malami ko malama Rabi'atu Adawiya aka ce take cewa law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u in kaunar da kake wa annabi da gaske ne ai da an ga kana mai da'a jama'a kun gane domin duk wanda kake so gani ake kana mai da'a an gane saboda haka duk wanda yace yana kaunar annabi gani za a yi a kafa yana wa abinda annabi yace da'a koko domin in fadi da baki ne kawai mutum zai iya ai kowa ma zai iya an gane amma so in ta gaskiya ce to zaka ga wannan mai soyayyar yana yin da'a ga abinda yace so da nan ne ai ake cewa zaka ga abinda mace ke bayyana wa mutum na cewa tana son shi to a cikin wannan soyayyar kuma zaka ga akwai kiyayya an gane a cikin son da ya mace ke wa namiji in ya aure ta to kuma zaka ga a cikin son akwai kiyayya domin ai ya kamata a ce lokacin da kika ce kina son shi in dai don Allah ne tsakaninki da Allah to san da yace yana son wata zai kara aure ai ya kamata ko ki ji kina son ta an gane amma dabi'an mata sai take hukunta kawai haka ba zai yi an gane to amma fa ta ce tana son amma kuma ba ta son abin da kake so Allah sa kun gane to wannan soyayya ta gaskiya ce wannan soyayya da mata ke yi wa maza ta gaskiya ce to ai soyayya ce ma ta kawo haka kuma ku gane ba kun ce a ai san naka ne yasa kawai take ganin ka ina mata kenan bayan Allah to kun dai ji ba mai shakka a cikin mu cewa lallai duk mai son wani abu za a ga yana wa abin da'a to anan ne za ku fahimci wani abu